A yanzu haka dai ana cikin wani yanayi na zaman dardar a garin Sarkin Fawa, hedikwatar karamar hukumar Muya a jihar Niger, Nigeria, a sakamakon yadda wasu ‘yan bindiga suka yi awan gaba da babban jami’in ‘yan sanda, wato DPO na yankin, tare da dogarinsa. Shugaban karamar hukumar ta Muya, Honorable Yahuza Muhammad Kuchi, ya ce ko baya ga jami’in ‘yan sandan da dogarin nashi, akwai wasu mutane guda hudu da ‘yan bindigar waɗanda ake zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awan gaba da su, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Da zama dai na bar wajen na dawowa kenan zuwa mina, amma sai muka bar wajen babu wani labari da aka samu.
To shi wannan shi kadai ne ko akwai wasu?
Akwai wasu mutane guda hudu,
wasu mazauna garin na Sarkin Fawa da na kira ta wayar salula ga abin da suke cewa.
Sunana Fasta Garba, pastore a nan Sarkin Fawa. To jiya ne da barce muna zama kasa da mu labarin cewa shi DPO ya je wani meeting a Mina. Kuma kina ya kira su on their way coming back. Sai aka sace shi ko ne na shi tare da wasu mutane kuma guda shida. To abin da nake gaya maka har yanzu nan babu labari. Babu kwaya, babu komai.
Sun kafa daga nan rafin Sarkin Fawa. A kodi dutse kwari inda jira zuwa ga ta taba yin aiki. Lallai nan tsakanin ne al'amarin nufa.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da aukuwar wannan lamarin. Colonel MK mai kundi mai ritaya, mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Niger a kan sha'anin tsaro.
Gaskiya muna jin zafi ba dan adam ba ko jaffa aka dauka na wani. Dole ne mu ji zafi saboda gwamnati tana iko ne na da kaya.
Ba ku ji tsuri inda aka shiga da shi ba shi wannan DPO din ba?
A'a, an dai ba san da suka tafi da su ba, an dai san direction. Kuma inda aka san da shi an yi nan gehen.
A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Austin Ogbonlahu, ta waya ya ce bai san ni ba kuma baya da lambar wayata, a saboda haka ba zai yi magana da ni ba, duk kuwa da nana ta gabatar da kaina da na yi a wajen shi.
I don't have your number. I introduce my name to you, sir. My name is Mustafa Nasiru Basari from VOA, Voice of America, Hausa Service.
It's okay, I've not confirmed you.
Ko baya ga wannan ma, bayanai da ke fitowa daga yankin na Sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna na nuna cewa lamarin fashi da makami da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a yankin. Mustafa Nasiru Basari, murya Amurka, daga Mina. A Nigeria.